الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بديعة تبت الله تبارك وتعالى لدك من دنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 18 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 9 ga watan 1 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih. Kafin darasi na yau, ba da fi yan tambayoyi suka yi gabata. Na'am. Na'am. Wai tambayar dan uwa dangane da shafa akan takalmi. Mun yi bayani a darasin mu da ya gabata, darasi na ranar Lahadi, kan cewa shafa akan khuffi da susaiti da takalmi da rawani gaba ɗaya. Wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisai ne ingantattu wanda galibin su kuma suna cikin wato sunan as-sunanul arba'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa akan rawaninsa gaba ɗaya, sannan wani lokaci ya fara shafa akan kokuwar kansa sai ya karasa akan rawanin, sannan ya yi shafa akan kufi. Idan aka ce khuffi, shine susaiti na fata, da fata ake dinka shi, an gane ko? Har yau akwai shi. Sannan susaiti shine ake kira shi da jawrab, wanda ake sakawa da tsumma da sauransu. Sannan da takalma, wannan gaba ɗaya ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shafa a kansu. Idan kai shafa, zaka iya yin sallah da takalminka ko ka fitar da shi. Dalilin da wasu malamai sun tafi akan cewa in ka yi shafa akan kufi ko akan susaiti ko akan takalmi, idan ka fitar da shi shafar ta ɓaci, take yanke, dole ka maida ka sake shafa. Wannan babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna idan ka yi shafa akan kufi ka fitar da kufin cewa shafar ta ɓaci. Rangwame ne aka mana kenan, ba sai ka fitar da susaitin ka, ba sai ka fitar da kufin ka, ba sai ka fitar da takalmin ka, sai ka yi shafa akan takalman ka kai sallah da su. Akwai sharuɗa da dama da malamai suka kawo, amma galibin waɗannan sharuɗa babu dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka, kamar yadda bayani ya gabata a darasin mu na Umdatul Ahkam akan wannan mas'ala. Takalmi da susaiti da kufi da rawani gaba ɗaya, wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yin shafa a kansu. Na'am. Wa alaikum salam. Na'am.
Ya Allah, shi ya nemi rufuwa ga mai sayarwa ne. Kuma shi mai rufuwa ne ya sayi mai rufuwa. Ana rufuwa nan, ai, yana zama halalin ko na mai wannan sabanta.
Yanzu misali, abu an san da ga kudinsa jika 10 ake saida shi, ko mu ga maka misali da kudadenku 10,000 ake saida shi. Lokacin da ka je saya, min sayarwa a sanadiyar fuskarka kana da kima, kana da daraja a wajen shi, sai ya rage ma 1,000 ko 2,000 a kudin mu anan, sai ya rage ma jika 1 ko jika 2, ya sayar maka shi jika 8 misali. shine dan uwa yake tambaya wannan rigi da aka maka naka ne ko kuma dole zaka kai ma mai kaya kayan da yace ka sayo masa tare da rigin da aka yi misali sako ne aka baka sautu ne aka baka kenan sai aka yi rigi akan kaya shine dan uwa yake cewa kenan wannan abin da aka rige naka ne kai da aka ma sako ko kuma dole zaka hada da kayan ka kai ma wanda ya maka sakon anan ba haƙin ka bane ba an gane ko sai in ka tabbata shi wancan kin ka gaya masa ni fa ba na bane ba aiko ni akai sai ya ce to dau wannan jika biyu daga ciki ko kuma amshi wannan 2000 na sai ramka shi 8000 wannan kenan kyauta ce ya maka ta musamman amma in kaya ana sayar da su jika 10 aka baka sautin ka suyu su ka samu su a jika 7 ko jika 8 misali to dole abinda aka samu na ragowa zaka kai ma mai kaya kayansa akwai hadisi na cikin sahihul bukhari urwa albariki Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki dinari daya manzo Allah ya bashi yaje ya sayo masa ragon layya urwa da yaje da wannan dinari ɗin sai ya sayo raguna biyu kafin ya iso wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka tsire shi a hanya aka taye ɗayan sai ya saye da shi dinari ya dawo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dinari guda da rago manzo Allah ya karbi kayansa kuma ya yi addu'a ya ce Allah ya sanya albarka a cikin cinikinka wannan sahabi tun daga ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wannan addu'a ko kasa ya dauka da nihin ya saida sai ya ci riba a kanta Allah ya saka albarka a cikin al'amarinsa a sababin addu'ar Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa sahabin da ya rawaito yake cewa ko kasa wannan sahabi ya dauka da sunan ya saida sai ya ci riba a kanta kaga anan raguwa kace yaje ya so na dinari daidai a dinarin sai ya samu guda biyu kuma a hanya ya sayar da guda dinari ya dawo masa ga dinari kuma ga raguwa dan haka kasancewar in aka aike ka ko aka maka sauki in ka samu rigi to wannan rigi ne mai kaya ne dole sai ka dawo masa da kaya in ya ka dawo masa shi kuma abin da ya dace kyautata ya bar maka wannan abin in har kai mabukaci ne na'am kamar aka yi magarba da shi na'am sai yake tsammanin cewa sallar shi bata cika ba
shi yake ba ma kamar ka ga masa kuki na bar shi
eh wai mutum ne misali a sallah ta magarba ya zo lokacin da limami ya salamce sai ya ringa kokwantan sallar shi bata cika ba sai ya tashi ya kawo raka'a guda yana kokwantan kenan an bar shi da raka'a guda bayan ya salamce sai ya sami yakinin ashe ya samu sallah gaba daya wannan dai da ya karo kari ne yaya zai iya abinda zai yi sai ya sujada baadi saboda kari ne ya yi a cikin sallah bayani ya gabata matafiyi an masa rangwamen jam'i hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci in ma yi jam'u ta qadim ko kuma yi jam'u ta akhir an gane ko jam'u ta qadim ko yi jam'u ta akhir wannan gaba daya ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matafiyi zai iya yi gaba daya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama kitabu salati tarawih littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen sallar asham wanda sallah ta tarawihi kamar yadda bayani ya gabata sunna ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana rayar da darari na Ramadan wato game da nafilfili wanda ita wannan sallah sunna ne yin jam'in ta a cikin masallatai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jami'in ta dare na farko da na biyu da na uku a na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake fitowa ba komai ya hana shi fitowa tsoron kada a farlanta ma al'ummarsa su kasa daukan nauyin don haka yazo ya wuce Abubakar Allah ya kara masa yadda ya gabata Umar da yazo yaga mutane a daidaice a cikin masallaci kashi kashi nan wani yana yi shi kadai nan wani yana yi da wata yar jama'a Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa da zan hada ku akan limami guda makaranci yayi muku limanci ma Umar yake cewa da yafi dacewa Umar Allah ya kara masa yadda sai ya nemi Ubay ibn Ka'ab Allah ya kara masa yadda ya zame musu limami ya hada jama'ar gaba ɗaya shugabantar da Ubay ibn Ka'ab wata rana Umar sai ya fito ya ga jama'a sun hadu ana sallah abin ya kayatar da shi ya burge shi Umar yake cewa madalla da wannan bid'a an gane ku bayani ya gabata bid'a a larabci ba a shar'ance ba bid'a a larabci ba abin zargi bane ba sai in ya kasance abinda ka zo da shi abu ne wanda yake na saba ma Ubangiji subhanahu wata'ala mutum ya kirkiro shi an gane ku kenan in aka ce bid'a kamar yanda bayani ya gabata shine kaga sabon wani abu ba tare da wani misali wanda ya gabata ka zo da wani sabon abu wanda ba wanda ya rigaye ka yin kwatankwacin sa don haka Ubangiji subhanahu wata'ala yake da suna albadi kamar yanda yake cewa badi'us samawati wal ard ya ambaci kansa da cewa shine Ubangijin da ya kage halittar sammai bakwai da kasai bakwai ba tare da ya ga hoton su ba a wajen wani don haka bid'a inda take zama abin zargi a cikin addini a cikin shari'a mutum ya kirkiro wani abu da sunan ibada ibadar da ba ta da tushe a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko nassi na alqur'ani kaga jami'in sallah ta tarawihi ai Umar ba shi bai kirkira ba abu ne wanda ya samu asali a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tazarcen wato jami'in sallah ta tarawihi shine jin tsoron kada a farlanta ma al'ummarsa to tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya wuce addini Allah ya cika shi maganar a farlanta wani abu bata ma taso ba tunda Allah ya cika addininsa kenan waccan sunna wadda ake jin tsoron kada a farlanta ma al'umma kenan yau ana da damar a bayyana da ita don haka Umar Allah ya kara masa yadda sai ya shugabantar da Ubay ya hada al'umma don haka kenan anan Umar ba bid'a bace ba babu wani dalili da wani zai kafa hujja da wannan gaba yace a cikin musulunci akwai wata bid'a mai kyau idan ka ce a musulunci akwai bid'a mai kyau wannan ka ci gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ubangijinsa an gane ku istidrak ne alan nabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda yayi da'awar cewa akwai bid'a mai kyau a cikin musulunci to wannan ya ci gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ibn umar Allah ya kara masa yadda hadisi ne sahihi yana cikin shu'abil iman na al-imam al-bayhaqi Umar yake cewa man za'ama anna fil islam wa Umar yake cewa kullu bid'atin dalalatu wa in ra'aha an-nasu hasana yace dukkan bid'a bata ce koda mutane suna ganin kyawunta kai in ka ce bid'a ce mai kyau to sai mu tsaya mu zauna wane ne zai nuna mana kyawunta ni ne a iya ra'ayina da tunani zan ce abu ne mai kyau ko kai ne zaka ce abu ne mai kyau in har kai tunaninka da ra'ayinka ya baka cewa abu ne mai kyau to ni tunani na yakan iya sabawa da naka sai in ga cewa abun baya da kyau kaga ai ba komai yake nuna cewa abu kaza yana da kyau ko baya da kyau illa nassi na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai Umar Allah ya kara masa yadda shi ya rayar da wannan sunna dan haka manzon Allah ko ya mana wasiya fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin kenan wannan hada jama'a da Umar yayi wannan sunna ce wadda take ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dan haka dai bayani ya gabata akan ita wato tarawihi wadda ake kiranta da sallah asham da kuma bayani game da adadin da yafi dacewa shine a takaita akan raka'a 11 kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ba a Ramadan ba ko wani wata na daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya dadawa akan raka'a 11 Aisha take cewa idan yayi hudu an gane ku yake kan yi hudu sai ya dan zauna take cewa kada ku tambaya dangane da kyawun su da tsawon su sannan sai ya yi hudu sannan sai ya zauna sannan sai ya tashi sai ya yi uku idan an hada kenan ya zama 11 wannan dan hutu da ake yi bayan an yi hudu shine yasa ta samu sunan cewa tarawih saboda magabata idan sun yi kamar raka'a hudu sukan zauna su huta sannan kuma sai a ci gaba yau zamu tashi sabon wani littafi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bismillahir rahmanir rahim kitabu fadli lailatul qadr babu fadli lailatul qadr wa qala Allahu ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta maqla'il fajr qala ibnu uyayna huwa al-hilaliyul makki ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه وما قال وما يدريك فإنه لم يؤلم قال حدثنا علي بن عبد الله هو بن المديني قال حدثنا سفيان هو بن أيينة أنه قال حفظناه أيما حفظ من الزهر عن أبي سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تابعه سليمان بن كثير عن الزهري الإمام البخاري الله يجزيه bayan buɗe wannan littafi da basmala yake cewa kitabu fadli lailatul qadr wannan littafi ne wanda ke bayani game da fadla wato ta lailatul qadr shine sai ya ce babu fadli lailatul qadr wannan babi ne wanda ke bayani game da fadla wato ta lailatul qadr shine sai ya ce wa qala Allahu ta'ala Ubangiji ta'ala ya faɗa yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr Ubangiji ta'ala yace lalle mu ne muka saukar da wannan alqur'ani a dare wanda yake na lailatul qadr Ubangiji subhanahu wa ta'ala anan ya jingina saukar da alqur'ani mai girma a cikin dare wanda yake na lailatul qadr wanda asalin alqur'ani yana cikin wato littafin lauhul mahfuz kamar yanda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun alkitabul maknun shine wato lauhul mahfuz asalin alqur'ani a cikin lauhul mahfuz yake kamar yanda hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa Ubangiji ta'ala a daren Lailatul Qadr ya saukar da Al-Qur'ani daga Lauhul Mahfuz zuwa wani daki dake samar duniya wanda ake kira shi Baitul Izza an gane ku saukarwa wadda take jumulla guda Ubangiji ta'ala ya saukar da Al-Qur'ani a daren Lailatul Qadr kenan daga Baitul Mahfuz zuwa Baitul Izza wanda Baitul Izza yana samar duniya daga nan Baitul Izza Jibrilu alaihi salam yakan ciro Al-Qur'ani da umarnin Ubangijinsa ala hasbil waqa'i wal ahdas a bisa gwalgwadon abubuwan da suke aukuwa suke faruwa a cikin jama'a sai da aka kwashi shekara 23 da wata 6 wala shekara 22 da wata 6 Jibrilu alaihi salam na saukar da Al-Qur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma hikima ce ta Ubangiji subhanahu wataala ba dan komai ba dan tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan bin bayin sa wato a sannu kamar yanda mushrikafiran Makka suka kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa in har manzo ne da gaskiya to me ya hana a saukar masa da wannan Al-Qur'ani jumulla guda kamar yanda aka saukar ma manzannin da suka gabace shi Ubangiji ta'ala ya maida musu martani kai tsaye wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kazalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila, kamar yanda ya fada a cikin suratul Isra, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukus wa nazzalnahu tanzila. To dan haka alqur'ani ubangiji ta'ala anan ya bamu labarin cewa ya saukar da shi a cikin dare wanda yake na Lailatul Qadr, wanda wannan dare kwa ba a samun shi sai a cikin wata na Ramadan. Don haka ubangiji ta'ala ya bamu bayanin cewa alqur'ani ya sauka ne a cikin wata na Ramadan, kamar yanda yake cewa shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan alaya. Kenan shine anan ubangiji ta'ala yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr, lalle mu muka saukar da wato wannan alqur'ani a cikin dare wanda yake mai daraja. Lafazin alqadar anan wanda aka jingina izuwa wannan dare, malamai suka ce an jingina shi ne domin a nuna mana girman daren da daraje shi da kimar shi a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin in aka ce alqadar shi ne abu wanda yake mai girma mai daraja, kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa ma qadarullaha haqqa qadari, wato mushrikai ba su girmama ubangijin su subhanahu wa ta'ala hakikanin girmamawa. Kaga alqadar anan bi ma'ana at-ta'zim, kenan fi lailatul qadr a cikin dare wanda yake mai girma mai daraja. Wasu malamai suka ce abinda an gane ko kenan me yasa domin kasancewar alqur'ani littafi ne wanda yake ma'abucin daraja, dare ne mai daraja, me yasa? Domin alqur'ani ya sauka a cikin sa, wanda alqur'ani ba abin da yake yi shi daraja, domin sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala domin zancen sa ne. Dan haka kenan daren aka ambace shi cewa dare ne mai daraja, domin abin da ya wakana a cikin shi shine saukar alqur'ani, kuma domin abin da yake kasancewa a cikin daren shine saukar mala'iku na ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda bayani zai zo nan gaba. Mala'ikun Allah suna sauka a cikin wannan dare, dan haka daren ya sami kima da daraja a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma domin abin da yake sauka a cikin shi na rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da albarka da gafara da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma bayinsa, ko kuma ya zamanto duk wanda ya rayar da wannan dare to zai zamanto ma'abucin daraja da kima a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan don haka wasu malamai suka ce aka ambace shi da cewa kenan lailatul qadr, dare wanda yake ma'abucin daraja. A farko kenan in mun kalli abubuwan da suka gabata na saukar alqur'ani, a ce ga daren da alqur'ani ya sauka, to wannan dare ne wanda yake mai girma, ga mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala a wannan dare suke samu wannan suke sauka, wanda makusanta ne ga fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma ga irin albarka ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da gafara da yake ma bayinsa a wannan dare. Wasu malamai suka ce abinda ake nihi da alqadar ana nihi da at-tabriq, ma'ana kuntata abu, kenan dare wanda yake ma'abucin kunci. Me ake nihi da kunci anan? Ana nihi da kasancewar domin gane hakikanin daren a ce ainihin sa gaya, wannan abu ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya boye. An gane ko? Ubangiji ta'ala ya boye, kenan duk kokarin bawa ya gane cewa ga ainihin daren Lailatul Qadr, kenan wannan abu ne mai wahala, ya kuntata gare shi, kenan ba zai iya ganewa ba. Sai dai alamomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada game da gane daren, kamar yanda bayani zai zo nan gaba. Dan haka wannan sun ciro shi ne daga fatar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace liyun fikzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu qudira anan bi ma'ana bunyika, duk wanda aka kuntata masa arzikin sa kenan ya zama talaka. Wasu malamai suka ce an ambace shi ne da tulqadir, wanda alqadir anan bi ma'ana alqadar, idan aka ce alqadar yana da bambanci da alqadir, to anan suka ce alqadar din ne aka ambace shi da alqadir. Me yasa? Saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan dare ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake karkasa dukkan wani al'amari kyautatacci wanda Allah yake nihin hukuntawa a wannan shekara. A daren Lailatul Qadr ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kaddara duk abin da zai wakana a cikin wannan shekara, kenan at-taqdirus sanawi. da wanda za a kashi, da wanda za a raye, da wanda za a daukaka darajar shi, da wanda za a kaskanta, da wanda za a azurta, da wanda za a talauta, da wanda za a dora mashi rashin lafiya, da wanda za a bashi lafiya, dukkan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yana kaddara shi a cikin daren Lailatul Qadr. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munziri fiha yufraku kullu amrin hakim. Ubangiji Ta'ala yace wannan Alkur'ani mu muka saukar da shi a cikin dare wanda yake mai albarka, dare wanda yake ma'abucin albarka. Sai yace inna kunna munzirina, lalle mu mun kasance masu galgadin bayin mu ne. Fiha Ubangiji Ta'ala yace a cikin wannan dare yufraku ake karkasa kullu amrin hakim, dukkan wani al'amari wanda yake abun hukuntawa, dukkan wani al'amari da Allah ya yi nihin hukuntawa a cikin shekara, to a daren Lailatul Qadr Ubangiji Subhanahu wata'ala yake hukuntawa. Don haka maganar cewa a daren nisfun min Sha'ban Allah yake kaddara duk wani abin da zai wakana a cikin shekara, wannan babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Aya ta Al-Qur'ani ta nuna mana a cikin daren Lailatul Qadr ne ake samun at-taqdirus sanawi, duk abin da zai wakana a cikin shekara Ubangiji Ta'ala a ranar yake kaddara shi. Domin akwai at-taqdirul umri, akwai at-taqdirus sanawi, akwai at-taqdirul yawmi. An gane ku? Akwai at-taqdirul yawmi. Ubangiji Ta'ala da ya halicci bayansa ya kaddara duk abin da zai kasance gaba wa a tsawon rayuwarsa. Sannan akwai kaddarawa ta shekara, sannan akwai kaddarawa ta kowane yini, kamar yadda yace kullu yawmin huwa fi sha'an. To shine anan yace inna anzalnahu, Ubangiji Ta'ala yace lalle mu muka saukar da Al-Qur'ani fi lailatul qadr, a dare wanda yake ma'abucin daraja. Wama adraka ma lailatul qadr, Ubangiji Ta'ala yace waye sanar da kai menene lailatul qadr. Ubangiji Ta'ala sai yace lailatul qadr, shi daren lailatul qadr khairun min alf shahr, Ubangiji Ta'ala yace yafi alkhairin wato wata dubu, in babu lailatul qadr a cikin shi kenan, yafi alkhairin wata dubu. Wata dubu masu lissafi da suka lissafa shine shekara 83 da yan kwanuka. Tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha, a wannan dare Ubangiji Ta'ala yace mala'iku suna sauka, war ruhu kuma da Jibrilu alaihi salam. Ar-ruhu anan Jibrilu alaihi salam ake nufi. Wannan kuma malamai suke cewa wato kenan, wannan suke cewa at-takhsisu ba'd at-ta'min kenan yufidu at-tashrif wa at-ta'zim, bayan an gane a zo a ware wani, wannan yana nuna akwai daraja da kima da wannan dawa, wannan duriya akan kenan waɗanda suka gabata. Jibrilu alaihi salam yana daga cikin jumlar mala'ikun Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kenan da aka ce ta tanazzalul mala'ikatu, tanazzalul mala'ikatu, mala'iku suna sauka, kaga anan Jibrilu ya shiga. Sai aka ce war ruhu, da shi Jibrilu alaihi salam, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ambace shi da wannan suna a can cikin wato suratul wannan a cikin sura wannan cikin suratul shu'ara. Ubangiji Ta'ala yake cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ar-ruhul amin, ar-ruhul amin shine Jibrilu alaihi salam. An gane ku? Nan Ubangiji Ta'ala ya ware shi, bayan kenan an sayo shi a cikin rububin mala'iku, sai aka ce war ruhu da Jibrilu alaihi salam, domin a nuna mana matsayinsa da darajar shi. Kamar yadda zaka iya cewa jami'an gwamnati sun zo, sai ka ce hadda Prime Minister, kaga ai Prime Minister yana daga cikin jami'an gwamnati. To amma da ka ambace shi, bayan ka sa shi a cikin kenan rububi, ka ware shi anan, ka nuna cewa yana da matsayi da daraja akan sauran jami'an gwamnati. Dan haka Ubangiji Ta'ala da yake fada wa auhayna ilaihim fi'lal khairati, sai yace wa iqamas salati wa ita'az zakah. Ubangiji Ta'ala yace mun musu wato da'in Ya'qub kenan, ya wannan da Ishaq da Ya'qub alaihi salam. Ubangiji Ta'ala yace da shi mahaifin nasu Ibrahim mun turo musu sabon cewa su aikata ayyuka na alkhairi, sai yace wa iqamas salati wa ita'az zakah, kuma mun turo musu sabon cewa su tsida sallah su bayar da zakka. Kaga anan saboda muhimmancin sallah da muhimmancin zakka, Ubangiji Ta'ala ya ware su da ambato, bayan suna cikin jumlar ayyuka na alkhairi. Balma a cikin ayyuka na alkhairi sallah da zakka zaka sanya su a safin gaba. to shine anan yace tanazzalu almalaikatu ubangiji ta'ala yace malaikuna sauka wa ruhu da jibrilu alaihi salam fiha a wannan dare wanda yake ma abucin daraja bi idnin rabbihim amma da izinin ubangijin su min kulli amr game da duk wani al'amari da Allah ya yi kasantar da shi a cikin wannan shekara wannan yana nuna mana malaikun Allah subhanahu wa ta'ala ba sa kadar gaban su su aikata wani aiki sai da umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda Allah yake ce mana wa qalu takhadha ar-rahman walada subhanahu bal ibadu mukramu la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ubangiji ta'ala yace la yasbiqunahu bil qawli malaiku ba sa rigayar ubangiji da wata fada su fada kafin Allah ya fada musu ko kuma kafin ya ba su umarnin cewa su fada sai ya ce wa hum bi amrihi ya'malun malaiku da umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala suke aiki abinda Allah yace su yi shi suke yi duk abinda Allah bai ce ba su yi ba sa kadar gaban su su aikata kamar yanda yace la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru dan haka shine anan yace tanazzalul malaikatu war ruhu fiha sai ce bi izni rabbihim malaiku da jibrilu alaihi salam na sauka a cikin wannan dare da izinin ubangijin su min kulli amr game da duk wani al'amari da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi nihin kasantarwa a cikin shekara kamar yanda yace fi ha yufraku kullu amrin hakim sai yace salamun hiya ita wannan dare ubangiji ta'ala yace aminci ne amma ga waɗanda suke mu'minai an gane ko kamar yanda yake cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amincin akan kenan manzannin Allah da mu'minai har zuwa kiyama salamun hiya kenan wannan dare ubangiji ta'ala yace aminci ne hatta maqulil fajr ubangiji ta'ala yace har zuwa hudowar alfajr kenan tun daga farkon dare dare daga wani lokaci yake farawa daga fadawar rana idan rana ta fada dare yayi kamar yanda nassi na alqur'ani ya nuna mana haka ubangiji ta'ala yake cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl ubangiji ta'ala yace sannan ku cika azumi zuwa dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna mana farkon dare in rana ta fada azumi ya zo karshe kenan dole mutum yayi buɗe baki tun daga kenan fadawar rana daren da tun kadir yake fadawa kenan har zuwa ketowa alfujir farkon dare fadawar rana karshen shi shine ketowa alfujir shine anan yace salamun hiya wannan dare ubangiji ta'ala yace aminci ne wato hatta maqulil fajr har zuwa ketowa alfujir a takaice wannan sura ta nuna mana daren Lailatul Qadr yana da daraja da matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala ta fuskoki kamar guda shida fuska ta farko a wannan dare ne Allah ya saukar da Al-Qur'ani wanda Al-Qur'ani kamar yanda muka yi bayani shine yafi komai kima yafi komai daraja domin zance ne na Ubangiji subhanahu wata'ala wanda Allah ya saukar da wannan Al-Qur'ani domin bayinsa su samu sa'ada ta duniya da lahira kowa ya samu arziki na duniya da lahira anan ya ji dadi kuma a gobe kiyama ya ji dadi amma ba kowa yake dacewa da haka sai wanda ya bi alqur'ani sau da kafa wannan littafi Allah ya saukar da shi a daren Lailatul Qadr kaga wannan ya nuna mana dare ne wanda yake mai daraja sannan abu na biyu yanda ubangiji subhanahu wata'ala ya kambama mana wannan dare ya girmama mana me yace cewa wa ma adraka ma lailatul qadr waye sanar da kai menene ake nihi da Lailatul Qadr wanda wannan alarabci kalma ce wadda take nihin girmama abu ka kambama shi ka girmama shi ka nuna ma jama'a abu ne wanda yake mai kima kamar yanda ubangiji ta'ala ya bu wannan saluri da dama a cikin alqur'ani ya wuce a lissafa kamar yanda yake cewa kalla inna kitabal abrar lafi illiyin sai ce wa ma adraka ma illiyun shine anan da yace inna anzalnahu fi lailatul qadr sai yace wa ma adraka ma lailatul qadr waye sanar da kai me ake nihi da daren lailatul qadr wannan kenan dan a nuna kimarsa da darajar shi sannan abu na uku wannan dare Ubangiji Ta'ala ya nuna mana cewa yafi wata dubu alkhairinsa yafi wata dubu ma'ana ibadar da bawa zai yi a wannan dare an gane ku to wannan ibada Allah zai limka masa ibada ta shekara 83 shine wata dubu duk wanda Allah ya masa dace game da aikata wani aiki na ibada a wannan dare to za a limka masa ibada ta shekara 83 in nafila ce kai za a linka maka nafilfili na shekara 83 idan wani sura ce wata sura ce ka karanta ta alqur'ani to Allah zai linka maka tamkar kai wannan ibada tsawon shekara 83 in sadaka ce kai Allah zai linka wannan sadaka tsawon shekara 83 dan haka shi wannan dare da duk wasu ayyuka na ibada ake bukatar bawa ya raye da shi in ma da wani taimako da zaka yi da duk wani alkhairi da zaka ma jama'a to ka kirdadi irin waɗannan dare kamar yadda bayani zai zo nan gaba abu na hudu wanda yake nuna mana darajarsa da matsayinsa Ubangiji Ta'ala sai ya ce tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha mala'ikun Allah da Jibrilu alaihi salamu suna sauka a cikin wannan dare wanda saukar da suke a wannan dare ko sauka ce suke da duk wani alkhairi da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake nihi lullube bayan sa albarka da gafara da jin kai na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shine suke sauka da shi a wannan dare abu na biyar Ubangiji Ta'ala sai ya ce mana salamun hiya hatta makula il fajr wannan dare aminci ne kenan tun daga farkon sa kenan har zuwa ketowa alfajr ma'ana duk wanda ya tsaya a wannan dare game da biyayya ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala Allah zai amintar da shi ya entar da shi game da azaba ta wuta abu na shida wanda yake nuna mana kimar wannan dare kasancewar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sura ta musamman ya saukar wadda take bayani game da dare gaba ɗaya surar kawai tana bayani ne akan daren Lailatul Qadr ba wani bayani da tazo da shi face na daren Lailatul Qadr wannan kenan yana nuna mana dare ne wanda yake mai daraja to shine anan kenan malam ya shigo da wannan aya wannan sura wadda za ta nuna mana kima da martaba da daraja ta wannan dare a wajen Ubangiji Subhanahu wataala shine sai ya ce qala ibn uyayna sufyan ibn uyayna Allah ya ji kansa yake cewa ma kana fil qur'ani wa ma adraka duk jumlar da ka samu a cikin alqur'ani wanda Allah ya yi amfani da lafazin wa ma adraka waye sanar da kai yace faqad a'lamahu tabbas Allah ya sanar da manzonsa ya bashi labarin wannan al'amari kaga da ralle da tulqadir an sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi labari kuma ya sanar da shi daren ya nuna masa kamar yadda bayani zai zo nan gaba sai yace wa ma qala wa ma yudrika duk jumlar da kaji a cikin alqur'ani Ubangiji Ta'ala ya ce wa ma yudrika yace fa innahu lam yu'lim to Allah bai sanar da manzonsa ba bai bashi labarin abin ba kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu karima an gane ko waye sanar da kai cewa kiyama za ta kasance kusa waye sanar da kai cewa kiyama za ta kasance kusa abu ce wanda take za ta kasance nan kusa to duk da cewa malamai sun masa bita da kulli suka ce masa wannan kalima ba za ta zauna ba sai dai ayi amfani a ce mafi yawan kenan jumlar da Allah ya yi amfani da wama yudrika to bai sanar da manzon shi ba domin alkiyama Allah bai sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da kiyama za ta tabbata Allah bai sanar da shi sai dai ya nuna masa alamun wanda in sun bayyana kenan kiyama ta kusanta kamar yadda Jibrilu alaihi salam ya masa tambaya dangane da tashin alkiyama manzon Allah ya ce masa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake masa tambaya game da alkiyama yaushe ce bai zamanto ba mafi sani game da shi wanda yake masa tambaya domin sanin alkiyama lokacin tabbatar ta wanda yake banda da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala kamar yadda yake cewa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha qul innama ilmuha inda Allah walakinna aktharan nasi la ya'lamun kamar yadda yace inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha li tujza kullu nafsin bima tas'a shine yace yas'alukan nasu anis sa'a qul innama ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba haka yace inna Allah indahu ilmus sa'a haka yake cewa ilaihi yuraddu ilmus sa'a haka yace yas'alunaka anis sa'ati ayyamu musaha fima anta min zikraha waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna nuna cewa sanin lokacin tabbatar alkiyama ya ke banda da Ubangiji subhanahu wata'ala don haka kenan yayi amfani da lafazin wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba to amma kasancewar ai a can cikin suratul a'ama Ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma yudrika la'allahu yazakka wa ma yudrika la'allahu yazakka to anan malamai suka ce to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanar da shi game da halayen shi wannan makahu domin yayi imani da Allah yayi imani da manzon sa an gane ku to shi Ibn Uyayna anan yace wa ma adraka duk inda ka samu wa ma adraka to Allah ya sanar da manzon sa wannan abin da yake ne amma in wa ma yudrika ce to bai sanar da shi ba to waccan aya ita ce malamai suka masa bita da kulli kenan wa ma yudrika la allahu yazakka shine anan malam sai ya shigo da hadisin wato Sufyan ibn Uyayna yake cewa hafizunahu ayyama hifzih yace mun haddace wannan hadisi matukar haddacewa daga malamin mu shine al-Imam az-Zuhri shi kuma daga malamin sa Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf shi kuma daga malamin sa sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man sama ramadana duk wanda ya azinci watan ramadan imanan dan gaskata ubangijinsa subhanahu wataala cewa shi ya shar'anta masa wannan ibada wa hatisaban dan neman sakamakon sa a gobe kiyama ba dan kar a cewa na baya azumi ba gufira lahu ma taqaddama min zambi manzon Allah ya ce za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubban sa wanda bayani ya gabata wannan kenan gafarar zanubbai ta ke banta ga kankanin zanubbai domin manya-manyan zanubbai ba abin da yake kankare su face tuba ga Ubangiji subhanahu wata'ala ko kuma haduwa da rangume na Ubangiji subhanahu wata'ala da fadlarsa in bawa ya same shi ba tare da ya tuba ba in anan ne duniya mutum yana cikin kaidi na rayuwa duk wani babban laifi ba abinda zai kankare ma bawa face tuba ga Ubangiji subhanahu wata'ala ka tuba ka daina idan ku ya mutu mutum ya riga ya mutu ba tare da ya tuba ba to abinda zai iya kankare masa wannan zunubai shine rangume na Ubangiji subhanahu wata'ala in Allah ya masa dace to amma kankanin zunubai ayyuka na ibada da muke aikatawa lokaci zuwa lokaci waɗannan ayyuka gaba ɗayan su suke kone waɗannan zunubai wato su tauye su ma'ana su suke shafe su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa salloli lokaci biyar daga wannan sallah zuwa wannan haka nan yace daga sallar Juma'a zuwa ta gaba da azumi na Ramadan zuwa wanda zai zo manzo Allah yace masu kankare duk abin da ke tsakankanin su ne na zunubai matukar bawa ya nisanci manya-manyan zunubai dama Allah ya faɗa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima in har kun nisanci manya-manyan abin da aka hane ku game da aikatawa Ubangiji ta'ala ya ce mun daukan ma kanmu alkawarin za mu kankare muku kankanin laifukanku to shine anan manzon Allah ya ce mana duk wanda ya azumci wata na Ramadan dan gaskata Ubangijinsa cewa shi ya shar'anta masa kuma dan neman sakamakon ladansa to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa sai ya ce wa man qama lailatul qadr manzon Allah ya ce duk wanda ya tsaya a daren lailatul qadr me ake nihi da tsayuwa daren lailatul qadr game da wata ibada abu na farko wanda zai shiga shine ka tsaya game da yin nafifili a cikin daren lailatul qadr an gane ku amma duk wata ibada da bawa zai aikata a daren lailatul qadr to za ta shiga karkashin sakamakon da ake samu shine yace wa man qama lailatul qadr duk wanda ya tsaya a cikin dare na lailatul qadr game da nafifili da kusantar Ubangiji subhanahu wata'ala da ayyuka da kwarai imanan dan gaskata Ubangijinsa cewa shine ya shar'anta wannan dare wa hatisaban kuma dan neman sakamakon sa a gobe kiyama gufira lahu ma taqaddama min zambi, shi ma za a gafarta masa abin da ya gabata da zanubansa. Wannan gaba ita ce sababin abin da ya sa malam ya shigo da hadisi, domin wannan hadisi yana nuna mana fadula ta Lailatul Qadr, domin sababi ne daga cikin sababba na samun gafara a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wanda Allah ya gafarta ma bawa wannan babu abin da ya fi shi matsayi da kima a wajen Allah. Samun gafara ya fi komai a rayuwar bawa, domin duk wanda Allah ya gafarta masa zanubansa to wannan ya ci nasara a rayuwarsa, domin duk abin da yake da bukata zai dace da shi a makomarsa lahira. Wanda abin da bawa zai dace da shi a makoma lahira, wanda ya fi komai shi ne dacewa da gidan aljanna da samun tsira game da gidan wuta, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa faman zuzziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz. Duk wanda aka nisanta shi a wannan yini game da wuta, aka shigar da shi aljanna, Ubangiji ta'ala ya ce tabbas ya raba wuta. To don haka wannan hadisi yana nuna mana fadula ta Lailatul Qadr, domin sababi ne daga cikin sababba na samun gafara a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Babul timasi Lailatul Qadr fi sab'i al-awakhir. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني النافع هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متهريها فليتهرها في السبع الأواخر. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى هو ابن سعيد هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف أنه قال سألت أبا سعيد رضي الله عنه وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فلتمسوها في العشر الأواخر في الوتر وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف معي فليرجع فرجعنا وما نرى في السماء قزعا فجاءت صحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. وتوانم بابي ني وندكي بياني غمدا واتو نيمان داچي دا در ليلة القدر أتشكين واتو بكوي نترشي كينا كوانكا بكوي نترشن رمضان أنغاني كوما أناوي إنزا أنيما أنيما أتشكين كوانكا بكوي نترشن رمضان. Tare da cewa akwai riwayu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa duk wanda zai nemi Lailatul Qadr to ya neme shi a cikin kwanuka 10 na ƙarshen Ramadan. To wannan riwaya ita sai ta nuna cewa in za ku nema a cikin kwanuka 7 na ƙarshe. Shine anan malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara musu yadda, yake cewa annar rijalan, yace lalle wasu mazaji min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, uru lailatul qadr fil manami fi sab'i al-awaqi, an nuna musu daren lailatul qadr a bacci kenan, mafalki ne suka yi a cikin kuma kwanuka 7 na ƙarshen Ramadan. An gane ku? Wasu mazaji daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Ibn Umar yace uru lailatul qadri fil manami, an nuna musu daren lailatul qadri a cikin bacci, ma'ana mafarki ne suka yi, fi sab'il awakhir, kuma a cikin 7 na ƙarshen Ramadan. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da su lokacin da suka bashi labarin mafarkin da suka yi. Manzon Allah yace araru uyakum kad tawaqa'at fi sabil awaqir. Manzon Allah yace tabbas yace na sani mafarkin ku yayi dace da bakwai na ƙarshe. Manzon Allah sai yace faman kana mutahariha, duk wanda zai kirdadi dacewa da daren Lailatul Qadr, ma'ana duk wanda zai nufaci dacewa da wannan dare, manzo Allah yace fal yataharraha, ya nufaci shi fi sab'il awakhir, wato a cikin bakwai na ƙarshe. Bayani dangane da waɗannan bakwai waɗanda suke na ƙarshe, ƙarin bayani kamar yanda zai zo nan gaba shine anan an gane ku bakwai kenan waɗanda suka rage, bakwai na ƙarshe kuma zamu iske kenan a cikin bakwai kin ma a mare ne za a nemi daren. A kwanuka bakwai na ƙarshe na ƙarshen Ramadan kenan, anan yakan iya farawa daga kenan daren 21, sai ka ɗauki daren 21, daren 25 da 3, daren 25, an gane ko daren 27 kenan, anan an samu guda 4. In ka dauke shi kenan bakwai na ƙarshe, daren 23, daren 25, daren 27 kenan zuwa kuma daren 29, kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. Shine yace duk wanda zai nemi daren Lailatul Qadr, faman kana mutahariha, duk wanda zai kirdade shi ya nufaci dacewa da shi, manzo Allah yace fal yataharraha, wato ya nemi dacewa da wannan dare, fi sab'il awakhir, wato a cikin bakwai na ƙarshe. Kenan bakwai kin na ƙarshe kamar yadda muka yi bayani a farko, malamai suka ce daga 20 zaka fara kenan zuwa 27. A fada ta biyu kenan zaka fara daga ran 22 kenan, daren 23 kenan zuwa kuma ƙarshe. Kenan in an ɗauka bakwai na ƙarshe kenan daren 21 ba ta ciki, an gane ko? In an ɗauka daga 20 zuwa 27 kenan, anan daren 29 ba ta ciki, sai ka fitar da shi. Shi dai ya ce bakwai na ƙarshe. To bakwai na ƙarshe na farko ko kuma bakwai na ƙarshe daga can kenan, in ka fitar da 23 kenan kwanuka bakwai idan suka rage. Shine anan sai ya shigo da hadisi na biyu a baban hadisin Abu Sa'id, ko kuma ce hadisin Abu Salama, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa na tambayi Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya ƙara masa yadda, wa kana li sadiqan, yace domin abokina ne, an gane ko? Domin abokina ne na tambaye shi, fa qala malaminsa ne kuma abokinsa ne, fa qala sai nace masa itakafna ma annabi sallallahu alaihi wasallama al-ashr al-awsat, wato min itikafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato goma ta tsakiya kenan Abu Sa'id yake faɗa masa. Wanda kasancewar kuma sababin wannan tambaya da ya masa sun kan samu tattaunawa ne tare da wata jama'a game da al'amari wanda yake na Lailatul Qadr, shi Abu Salama sai ya je ya kirawo Abu Sa'id Al-Khudri, yace masa zo mu tafi wuri kaza mu zauna mu dan ɗebe kewa. Da suka je sai yake masa tambaya, yace ka ba mu labari, an gane ko? Shi ne yace masa shin ba za ka fito ba mu tafi gindin waɗancan itace na dabino domin mu dan yi hira. A lokacin da suka fito sai yake faɗa ma Abu Sa'id, yake cewa ba ni labari game da Lailatul Qadr abinda ka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine anan Abu Sa'id sai yake ba abokinsa Abu Salama labarin abinda ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da al'amari na daren Lailatul Qadr. Shine yace idi takafna ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awsad min Ramadan, yace mun yi itikafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a goma ta tsakiya ta Ramadan, an gane ku? Kenan idan ka fitar da goma ta farko, wannan goma ta tsakiya yace mun yi itikafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja sabihata 20, asbar wato dare na 20 kenan, wayewar gari na 20, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fito. Fa khatabana, manzon Allah ya mana khutba bayan an gama sallar asuba, manzon Allah ya fito daga zagayen inda yake itikafi, ba daga gidan shi bane ya fito, ba daga masallaci, a daga cikin zagaye, domin Aisha ta faɗa ana masa dan wani zagaye na tabarma a cikin masallaci, manzon Allah sai ya shiga cikin kewayen nan ya yi itikafin sa saboda ya fi samun nutsuwa. to shi ne sai ya fito daga inda yake itikafin sa manzon Allah sai a asuba kenan ta wato dare na 20 kenan ran da ake da azumi 20 kenan asubar kenan yau in aka ce 19 yau misali a ce muna 19 ga watan Ramadan kenan asuba mai zawwa nan gaba ta wayewar 20 ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito kenan kamar mun ce asuba ta gobe yau in muna 19 ga wata gobe 20 kenan asuba ta gobe ce manzon Allah ya fito baka baba na manzon Allah ya mana kuduba wa qala sayyidi da su inni uritu lailatul qadr manzon Allah ya ce lalle an nuna mun ran lailatul qadr kuma unsituha manzon Allah ya ce amma an mantar da ni auna situha ko kuma ciyayi na manta kenan lafazin unsituha an mantar da ni kenan wani al'amari ya zame mun sababin mantawa ko kuma a karan kanshi ne ya manta sai yace falatami suha fi ashir al-awakhir fi witr manzo Allah yace ku nemi daren lailatul qadr a kwanuka 10 na karshen ramadan fi witr manzo Allah yace kuma amara daren 21 ko da 3 ko da 5 ko da 7 ko da 9 manzo Allah yace ku nemi daren lailatul qadr wanda kamar yanda yake cikin wata riwaya a farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi itikafi a kwanuka 10 na farkon ramadan Jibrilu alaihi salam sai yazo ya fada masa yace masa addi ci gaba da bincike ba anan ba take manzo Allah sai ya koma yin itikafi a 10 ta tsakiya Jibrilu ya dawo yace masa a ci gaba da bincike ba anan ba take sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai itikafi a 10 na karshe manzo Allah ya nuna cewa duk wanda zai nemi dace da daren lailatul qadr to ya nema a cikin 10 na karshe to shine anan manzo Allah ya ce an nuna mun daren lailatul qadr manzo Allah ya ce amma fa an mantar da ni wanda mantar wanda Allah ya masa akwai hikima kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba sai ya ce falatami suha fil ashir al-awakhir ku nemi dacewa da daren lailatul qadr a kwanuka 10 na karshen ramadan manzo Allah ya ce wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wadin a mafalkin da nayi na lailatul qadr manzo Allah ya ce na samu kaina ina sujada a cikin ruwa da laka a gani ko a cikin ruwa da laka manzo Allah ya ce na samu kaina ina sujada a cikin ruwa da laka sai ya ce fa man kana itakafa mai manzo Allah ya ce duk wanda ya zamanto yayi itikafi tare da ni manzo Allah ya ce falyar shi ma'ana mazai koma ya ci gaba da itikafi kina kar ya koma gida ya koma wurin itikafin sa mazaunin sa ya ci gaba a wannan 10 ta tsakiya kenan ba a dace ba duk wanda ya itikafi da ni manzo Allah ya ce to ya ci gaba shine ya ce falyar shi ma'ana ya koma kenan mahallin sa ya ci gaba da itikafin sa Abu Sa'id ya ce faraja'ana sai muka koma mazaunin mu muka ci gaba da itikafi wama nara fi sama'i kaza'a Abu Sa'id yake cewa a wannan dare kenan na 21 yace ba ma ganin wani yanki wanda yake da girgije a cikin samaniya kaza'a kenan yanki wanda yake da girgije zaka ga gashi mara nan nan kaga yanki nan kaga yanki haka ne kamar yanda yake cewa alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaban fatara al-wadqa yakhruju min khilali girgije idan ya taso zaka ga wani yanki nan wani yanki nan wani yanki nan girgije ta'ala sai ya hada shi sannan ruwa ya rinka sauka to shine yace wa ma nara fi sama'i kaza'a ba ma ganin wani yanki na gajimare wato a cikin samaniya faja'at sahabatu yace kai tsaye kawai sai wani girgije ya zo fa madarat wato girgijen yayi ruwa hatta sala saqaful masjid sai da aka kai rihin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa yana ta zubowa ciki wa kana min jaridin nakhl dama rihin masallacin itacen dabino ne da kaba su ne aka jejjera aka sa kaba wanda baya hana ruwa ya sauka sai yace wa uqimati sala aka tada ikamar sallah ta asuba yace fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasjudu fil ma'i wadin yace sai naga manzon Allah yana sujada a cikin ruwa da laka hatta ra'aitu atharan dini fi jama'atihi da aka salamce daga sallah manzon Allah ya wayo yace sai naga laka a goshin sa dan haka Abu Sa'id yace sai na tabbata a shi daren lailatul qadr akan same shi a daren 21 manzo Allah yayi mulki amma ya manta a daren nawa ne an mantar da shi a daren nawa ne shi yayi mafarkin amma yana tuna da cewa a mafarkin ya samu kansa kenan yana sujjada a cikin ruwa da laka to shi Abu Sa'id sai ya tsaya ya kiyaye a wannan dare na 21 aka yi ruwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar asuba domin masallacin sirrin masallacin baya hana ruwa ya zo da ruwa ya zo masallacin ya kwashi laka da ruwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya sujjada a cikin ruwa da laka yace ana salamcewa daga sallah da manzon Allah ya waiwayo sai naga laka a goshin sa sai na tabbatar da cewa a daren 21 to wannan dalili yana tabbatar da cewa Lailatul Qadr akan same ta a daren 21 kaga in ka dauki sabaul awakir in ka hada da wannan hadisi kenan zaka iya daukar na farko amma fa anan daga cikin abubuwan da hadisin yake nunawa yanzu anan su sahabban kamar yanda anan mulki suka gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan kar wani ya fake da wannan ya kafa maka hujja ya zo da wani abu a cikin addini da sunan cewa mafarki ne waliyuwa ne an gane ko mafarki suka yi amma waye tabbatar da cewa mafarkin nasu haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yace araru yakum qad tawada'at yace fi sab'il awaqi yace tabbas na sanin mulkin ku ya dace ma bakwai na karshe kaga anan manzala sallallahu alaihi wasallam tabbatar da mulkin su da ya tabbatar da shi ne ta hanyar wahayi dan haka a yau ba wani wanda zai yi mulki ya zo da shi mulkin da ya ci karo da shari'a kamar na shar'anta ma jama'a wani abu ko hana su wani abu wanda Allah ya shar'anta domin sai ta hanyar wahayi mulkin annabawan Allah wannan wahayi ne idan mutum ya yi mulki ya ba annabin Allah labari in ya tabbatar da wannan mulki to sako ne aka masa cewa ya tabbatar da mulkin waladi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mafarkin da sahabbansa suka yi sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana ana umarnin mu dangane da cewa mu nemi abin da yafi dacewa yafi matsayi yafi fabala a wajen Ubangiji subhanahu wataala dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna mana cewa an gane ku duk wanda zai yi kirdada game da dacewa da Lailatul Qadr to ya neme shi a goma na karshe an gane ku a goma na karshe sannan kuma wannan hadisi yana nuna mantuwa ta halatta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya halatta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mantuwa ne yasa saboda kasancewar ita mantuwa abu ce wanda Allah ya dabi'antar da ƴaƴan adam rashin mantuwa abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wataala domin duk wata sifa ta Ubangiji subhanahu wataala sifa ce ta kamala ita ko mantuwa ta waya ce an gane ko nuna kasawa ce yin mantuwa dan haka mantuwa ta kuru ga Ubangiji kamar yadda yake cewa in qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa Ubangiji na baya mantuwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan mantuwa domin me yasa dan adam ne kamar yadda a hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallah ta asar ya salamci daga raka'a biyu ya tashi ya koma gefen masallaci ya kishingida akan wani kututturen da biyu wani sahabi zuliyadain ya zo ya ce ya rasulullahi shin sallar ce aka rage ko kuma mantawa kai manzo Allah ya ce ban manta ba kuma ba a rage sallah ba zuwa jiwa manzo Allah ya tambayi sauran sahabbai ya ce abinda zuliyadain ya faɗa haka ne suka ce kwarai da gaskiya manzo Allah manzo Allah sai ya dawo mahallin sa yayi kabbara ya ci kowannen raka'a biyu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujjada ba'di bayan salamcewa daga sallah manzo Allah sai yake cewa inna ma ana basharun an saka matan sau fa idza nasitu fa zakkiruni manzo Allah yace ku san da cewa ni dai dan adam ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa in nayi manta manzo Allah yace ku tunatar da ni Allah ne ku to dan haka anan an nuna masa daren Lailatul Qadr kuma sannan aka mantar da shi ko kuma ya manta kenan mantuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama halacce kuma ba ta waya bace ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin haka me yasa saboda kasancewar hikima ta Ubangiji subhanahu wataala ya kan mantar da shi abu saboda wata hikima in ma ya zamanto maslaha ta shar'anta ma al'umma wani abu wanda ba su san da shi ba kaga a sanadiyar mantuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi Allah ya shar'anta mana in mun yi mantuwa a cikin sallah ga iya abinda zamu yi mu gyara sallah ita ce sujjada sannan kuma bugo da kari anan dan mu'minai su zage a cikin ibada inda a ce ba a mantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ainihin wannan dare, kuma ya bayyana ma al'umma yace daren Lailatul Qadr ainihin sa ana samun shi daren 21 ko yace da 3 ko da 5 ko da 7. To anan mutum sai yayi kwancin sa, sai daren 27 mutum ya tashi yayi ibada. Kaga anan duk waɗannan dare sun tafi ba tare da mutum ya ribance su. Mu kuma abinda ake bukata kenan mu zage a cikin ayyuka na ibada domin mu dace da kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka sa'a da ake samu a kowane dare, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya keɓance wannan sa'a da sulusun dare wanda yake na ƙarshe. Kenan daga sulusun dare na ƙarshe zuwa ketowa alfajir, sa'ad da ake samu a cikin yinin juma'a ita ma Allah ya ɓoye ta ba don komai ba, don mutum ya yi ƙoƙarin ibada. To don haka ranar mutuwa ma da Allah ya ɓoye ta saboda hikima bawa ya zamanto kullum a cikin shiri. To don haka daren Lailatul Qadr da Allah ya ɓoye nuna ma manzon, ya mantar da manzonsa ainihin wannan dare ba don komai ba, don mu raye da waɗannan dare 10 gaba ɗaya domin dacewa da wannan dare. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa wato shine kenan, wato yana nuna mana kasancewar duk wasu kenan hukunce-hukunce sukan iya kasancewa akan kenan mafarki na annabawan Allah, domin mafarki na annabawan Allah wannan wahayi ne, kamar yadda ya gabata Aisha take cewa farkon abinda aka fara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na wahayi shine kyakkyawan mafarki da manzon Allah yake. Sai da yayi wata 6 manzon Allah yana mafarki, duk mafarkin da ya Aisha tace sai ya zo kamar wayewar gari, abin sai ya bayyana ya tabbata, domin mafarkin annabawan Allah wahayi ne da shi Allah yake fara musu kafin a fara turo mala'ika, wannan shimfiɗa ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake musu. Guda haka anan manzon Allah ya yi mafarkin Lailatul Qadr ya ce amma fa a lokacin da aka nuna mu, manzon Allah ya ce na samu kaina ina sujada a cikin ruwa da laka, kuma haka abin ya tabbata a Abu Sa'id da ya lissafi a daren 21 nan. Insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya ba barka mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa